Na'am. To bismillahir rahmanir rahim, wannan shine darasi na biyu cikin jerin kwanan karatutuka na littafin 20 da muka fara a wannan guri mai albarka masallacin Abu Ubaida Amil bin Jarrah dake nan fadisan ka Kwarbai cikin garin Zaria. Karatu na farko mun tsaya baitin taqaddama ha zikrin madad dahr yukul uko masha Allah. To Imam Suyuti yayi littafi wannan shine karatu na biyu na fada ko wannan Imam Suyuti yayi littafi al-khasa'isul kubra sai da jiro mu'jizoza wanda Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam mu'jizoza 200. Mu'jiza kawai na manzo sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizoza dai Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam mu'jizar kaza, ya mushi mu'jizar kaza, ya mushi mu'jizar kaza, ya mushi mu'jizar kaza. Sai da ya tattara mu'jizoza guda 100,200. Kai dai ka san ai mallam wani wata ma mu'jizar sai da tashin kiyama za ka ni. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka sa mu dace. لتخصيصه فوق الخصوص مزية فنته إليها قسمة أزلية مكانته في المرسلين علية إنارته حسا وأقلا جلية فلا الوهم يستولي ولا الشك يطرو سوسيكوا كوكو أكو شكا جكين درجن دالا باشي بابو شكا تخصيصه كيبان تونسا دا الله يباشي maziyatin daraja ce ita kanta faukul khususi bisa ga kebantuwa wato manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mai daraja ya kebance shi da wadansu jaddarajoja mu'jizoza ita kanta daraja ce bisa ga wata daraja din sanatu fi ilaiha qismatun azliyatun haka ne ko wanda aka sama qismatun wani rabo azliyatun tsohuwa na tuntuni sanatu wacce ta ainihin hada shi bi ma'ana atafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amalatu watan ta karkato ga manzo sallallahu alaihi wasallam watan wannan wani wacce nan wata daraja ce darajin ta shi da Allah yayi akan birbishin darajoja to ita kanta daraja ce wacce ta karkato zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin wani rabo na tuntuni watan tuntuni Allah ya riga zaɓin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya zaɓan ne bane ko na jiya ba a tuntuni Allah ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam azliyin bi mana qadima azliyatun bi mana qadimatun mun gane ko makanatuhu aliyatun fil mursalina makanatuhu ka duba wani annabi ne Allah ya ce warfanahu makanan aliyah ka gani kaga ai Allah na jinjina irin wannan matsayi ne da ya ba wannan annabi ko to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam fa makanatuhu matsayinsa aliyatun madaukakiya ne fil mursalina a cikin manzannin Allah duk wata daraja da wani manzo yake da ita to ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta fitar shi inaratuhu hissan haskakawansa da yayi hissan a bayyane wa aqalan da ma a hankalce jaliyatun wacce nan bayyanin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi daraja mai girma wacce haka ta rinka haskakawa ta rinka haske tana shining kowanne daga cikin wanda ya zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wancan nan daraja din ko dai hissan ya ganta karara annabi sallallahu alaihi wasallam wata nan ne ina cikin huduba sai aka rinka jin wani kuka harguwa yana fitowa daga wani kututturen dabino icen dabino sai aga manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga inda yake yana huduba kan minbarin sa sai ya je ya rinka taba wannan kututturen dabinin yana lallashin sa ashe saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daina hawa kanshi ne yake kuka kaga ai wannan karraga shi sun ga mene karraga shi sun ga wannan daraja da Allah ya masa sun ga hasken matsayinsa da darajarsa wani mutum wayin kana ana magana akan asarin ya kamo damo ya yanka shi ya dauko wutsiyar ya soka ta makoshin ya fito ta baki ya ratu a ba yana tafiya ya cin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin da'awa shikenan sai ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi ba zai imani ba sai wannan da manya shaida shi manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madamu wane ne ni da mu yabo da baki ce na shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsakan kwanin nan sun yi tasbihi a hannunsa sun ji Abu Hurairah mai na daga cikin wanda aka bashi ya rike ya ji tasbihin tsakan kwanin nan a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan haske da Allah ya bashi na wannan daraja ba ne bane ba ne tazu da safa bane ba ne jiye bane ba ne shekarun jiye bane na tuntuni ne tuntuni makanatuhu fil mursalina aliyatun inaratuhu hissun wa aqalan jaliyatun falal wahmu yastawli saboda haka falal wahmu babu wani confusion dimau cewa yastawli wanda zai jibanci wannan abu ma'ana babu dimuta tare da mene babu dimo cewa tare da matsayi da daraja da Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam wala yatra'u shakku shakka ma ba ma zai iya faduwa ba cikin mene cikin irin wannan matsayi da Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam wai wani ya shakka ba zai yi ba to idan muka dubi da dukkan kalmomi takhsis da yake ban cewa ne ko maziyatun bi ma'ana daraja ina ji mun karanta maziyatut taswir ko cikin kiratul rashida sanatu ay malat ilayhi kun gane sanatu ta karkato zuwa gare shi kismatun azliya rabo na tuntuni rabo da dadde rabo na da tuntuni makanatu makana shine daraja matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum aliyatun madaukakiya wannan muannas ne na sifa din ina muzakkar din shi ba eh ai fi'ili kenan wane ne yawwa waye sahabi na ayin halifa na uku yawwa to shine aliyun madaukaki aliyatun madaukakiya kun gane sifa ce inara shine haskakawa inara tanwir inara ko tanwir haskakawa idan aka ce hissan ai wannan kun ga shahina kenan ko jaja kenan ko ai gashi kana ganin ko to shine hissan idan kaga abu physically karar gashi to shine hissan mun bance wannan ko jaliyan din nan wannan taukidi ne na hissan shine jaliyun abin da zaka shi baro baro gashi falal wahmu yastawli istawla shine jibanta jibantuwa babu wani shakka da zai iya jibantan wannan dimautuwa da zai jibanci wannan matsayi da aka manna sallallahu alaihi wasallam ai kowa gan shi baro baro karrafa a ganka a cikin ramadan kana irigami kame kana jefa lumuntu akwai wanda yan anji zai shakka ci anya ina dai kaka mahannin shi da haka 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 akwai wanda zai shakka karrafa gashi a ganka kana jefa lumuntu to cikin wanda sai ganka karrafa gashi kayin diploma kai irigami kamil ba najis ba akwai wanda zai shakka kun gani yawwa shine falal wahmu yastawli ma'ana ga mujizozin ga sunan karrar kowa ya gani babu yanda za a yi a sami wai wahmi dimutuwa ya jibanci shakkan wani ya ce kai kai ina ganin wane ka dimunci ne ba manzon Allah bane yake da wannan darajar ba ba zai yi ba wala wala shakku ya taru tara shine faduwa ya fadu mun bance nan ko Allah ka samu dace bima'ana hadasa fa kam fasidin adha bihi wa huwa salihun wa kam batilin walla bihi wa huwa ta'ihun rasulun li asralil munafiqi fadihun abanal huda fal haqqu ablaj wadihun wa sahal wara fal aish hulwun muhannau fa kam fasidin kam nan ba kam ce istifhamiya ba ba ta tambaya ba ce kam ce khabariya wanda ke nuna akwai da yawa wakin anan baitin yana son nuna maka akwai mabarnata da dama ƴan banza ƴan tasha wanda suka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam suka shiryu akwai kuma halakaku da suka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam hakan bai kana musu komai ba sai halaka shine zai nuna maka fa kam fasidin akwai mabarnata da yawa ƴan tasha ƴan sada suka ƴan daba adhabihi wadanda suka hantsarci da shi wa huwa salihun alhanin su salihai ne ma'ana da yawa akwai waɗanda suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam na wani lokaci kaman kace lokacin hansi suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam adhabi ma'ana sara kadde mutum mumunta da kana wa aka wato hako yawa akwai waɗanda suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka samu mabarnata ne da amma sai suka zama nagari kadai kai je ka dubi sayyidina umar ka dubi irin karfin imanin shi to kai kana ganin ko a lokacin jahiliya ba jarumta tare da shi akwai wa kam batilin sannan akwai waɗanda suke makaryata ne mabarnata ne wallabihi suka juye baya ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa ta'ihun waɗanda suke halakaku halikun bi ma'ana ta'ihun kun gane daga taha yatuhu ai bi ma'ana halaka ai akwai kalmar cikin shatibiya ko wa qul sajikan lawlal wi'amu wa ruhuhu lataha al-anamul kull fil khulfi wal qila ba ga kalmar nan ba taha yawwa ka fadi magana ta gaskiya wa qul sajikan ka fadi magana ta gaskiya suka ce sajikan dinnan masdar ne na sifa ce ta masdar wanda aka shewace aka share ai wa qul qawlan sajikan ka fadi magana ta gaskiya lawlal wi'amu batin dacewa da Allah yake mu bayan sa lataha al-anamul kull wallahi da dukkan halittu sun halaka fil khulfi wajin sabani wal kila mun bance nan ko to ta hadin ita ce nan gata halaka na'am rasulul li asralil munafiqi fadihun abanal huda fal haqu ablaj wadihun rasulun shi wannan wani manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala fadihun mai kunyatar da li asralil munafiqi asirru sirrai na munafikai duk inda munafikai suka shaida wani abu domin cimma musulunci kwala mutuncin su ci musulman mutuncin musulunci ko musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura su irinsu abanal huda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da gaskiya dan haka fal haqu sai gaskiyan ta kasance ablaju ma ma'ana ablaju azharu kenan shine ma'anan azharu ma'ana sai ga gaskiya ya bayyana baro baro ablahu azharu haka ne ko ko kuma adwahu adwa'u adwa'u mafi haske shine ablaju wadihun baro baro wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsinkayar da shi abinda ke cikin zukatan munafikai to da kanshi abanal huda azhara abana bi ma'ana azhara ya bayyana da gaskiya fal haqu sai ga gaskiyan ya zamo ablaju mafi bayyanantuwa wadihun baro baro gashi nan kana ganin shi ya bayyana baro baro kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da dama za a shirya abubuwa ko na halaka da shi wadansu suka wata kabila ban yi kiyaye sunanta ba suka shirya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam za su halaka da shi sai suka shirya to za su ce mishi ya zo ya zauna karkashin wani gini sai suka daura gini akan sama bayan sun daura gini akan sama suka shirya suka gayyato manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna yana zama a wannan guri sai mala'ika jibrilu san hau za su turo dusan mala'ika jibrilu Allah ya turo shi yace ka tashi a gurin halakar da kai akan ne ko kafin su yunkuri su turo dusan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga tashi ta fara shi kabibi yanda za a ji yaki wa ala salatati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat ka duba yanda waɗannan mutane guda uku suka boye abin da ke cikin zuciyarsu sai suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka ma'ana suka tika uzurora akan mene akan tafiya yaki dan a ba su uzuri da sauransu to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi ya tsinkayar da shi abubuwan da ke cikin zukatan munafikai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna asirinsu ina matan da aka aike ta da wasika wace ta warware gashin karta ta sa a cikin gashin karta ta kitse da wasika za ta kai makafiran garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi tana nan da wasika tare da ita ku je karbo ya tura waye jagoran cikin su Ali bin Abi Talib na'am yawa suka bi suka tsare ta cin sahara suka neme ta kawo duk tai musu ƙarya ta nuna musu ai babu komai tare da ita Ali ibn Abi Talib ne ko yace wallahi in baki na tabbatar manzon Allah ba zai kariya ba in baki fito mana da shi ba zamu miki tsirara haifuwar uwanki to daga di babu sarki sai Allah ya ji haushi ya toro daga shin kanta ta fito da wannan wasu suka taso ta suka wata garin Madina to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinka da shi manzo sallallahu alaihi wasallam mudubi ash-shama'il muhammadiyya mudubi bukhari muslim da sauransu wadanda suke bayani akan matsayi da Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam na'am na sai ina ne bana qubbatul islami haka ne ko na'am kaci na'am wasanal wara fal aishulun muhannahu wasanal wara manzo sallallahu alaihi wasallam sanal wara ya kare talikai fal aishu a lokacin su sai gashi rayuwa hulun ta zama mai dadi muhannahu abin yabawa abin taya murna Allahu akbar manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amfani yayi jihadi ya ba musulunci da musulmi kariya cikin taimakon Allah subhanahu wataala sai gashi rayuwa ta zama mai dadi a lokacin nan a lokacin da mutum ba shi da dama yayi yawo cikin sahara ga yan fushi ga yan sani ga yan daba da sauransu amma sai gashi sahabbai za su yi hijira daga garuruwan su zo garin Madina gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kariyan Allah subhanahu wataala bana qubbatul islami tazharu khamsaha fa ashraka badru salihati wa shamsuha wa idh kana mawdu'an 'ala al-birr usuha ata'at hujunnul ardi taw'an wa insuha wa fuddila bis-sabiq al-fariq al-mubadda' bana qubbatul islami annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina qubba aya masallaci akan gini ko sai ga wani tudu a sama ko shine qubba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina qubba ta musulunci ma'ana arkanul islam ya karfafa wadannan alkan na musulunci din da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su rukunin musulunci guda biyar tazharu khamsaha wanda qubba na musulunci sun bayyane ne cikin rukunne guda biyar Aisha da kansa yayi mana bayani a cikin alqur'a a cikin hadisi ko cewa buniyal islamu ala khamsin hadai zuwa da karkin hadisi fa ashraka badru salihati dan haka badru watan nan na wata fa ashraka badru salihati sai watan taurari yayi haske wa shamsu hada haskenta badru anan yani badru al-amali salihati wato kina ne akan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiryatar da waɗannan sahabbai sai gashi sun dacin suna da sun gado munanan dabi'u da halaye da al'adu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya mene sai ya tsarkake su ko wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sai ya tsabtace su ya tarbiyantar da su sai gashi sun wayi gari ayyukan su sun haska ko ina kaman nau'in da wata da kuma rana suke haskakawa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ashraka badru salihati wa shamsuha wa idh kana mawdu'an 'ala al-birr usuha ata'at hujunnul ardi taw'an wa insuha na'am wa idh kana mawdu'an kun ga mawdu'an shine khabar kana to ina ismu kana din shine usuha sai ka ce wa idh kana usuha a lokacin da asalin su asalin wadannan mene badru salihati din kyawawan ayyuka da halaye da dabi'u wanda suke kama da rana da wata a lokacin da usuha asalin su ya kasance mawdu'an ijiyayye alal birr kan mene nagarta duka sahabban nan babu wani wanda yake da mummunan hali ko dabi'a dukan su masu nagartattun halaye ne ata'at hujunnul insi kuma wanda aljannun muta jinnul ardi to afwan na karanta jinnul insi ko jinnul ardi duka aljannun kasa ata'atu sun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tau'an ata'atu tau'an sun yi biyayya kaga maf'ul maful abin nan maful mutlak ko wa in su hatta hamada mutananta duk mutane da aljannu ga baki dai su manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam wa fuddila bis sabqil fariqul mubaddau wa fuddila sannan kuma an fifita su waɗannan mutane wato ma'ana sahabbai kenan togan sahabbai wa fuddila an fifita su okay akwai takalim ta'khiri wa fuddila al fariqul mubaddau mutanen da musulmin aka fara musulunci da su an fifita su bis sabqi da riganya zuwa ga musulunci wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a matakin farko da suka fara musulunta wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu suwaye mumunan farko sune suwaye waliyan farko sune suwane ne Allah ya fara ambato ya dauka kasu ya daraje ta su sune dai amma sai gashi an samu wadansu suna zagin suna ibanta su saboda bacin basira da jahilci da san duniya kuma to Allah shi kyauta Allah shi kare to akwai da dalilin kalmomi kamar haka bana ya gina ko kubba shine wannan dan tudun nan wanda akan yi akan minerals to amma ne yana nufin rukunni ne na musulunci ashraka shine yayi haske ashraka ya haskaka kai ishraq salatul ishraq ko kada manta badru kuma da shamsu duka wannan taurari ne ko manya manya wata da rana wa idh kana mawdu'an ala albir usuha usu shine asluha albir dama da husnul khuluq ko kaga asalin dabi'un manzo dabi'un sabon manzo sallallahu alaihi wasallam duka nagarta ne kawai tau'an mai taukidi ne ai ata'ahu ata'atu tau'an asaba ku shine riganya ko naga sai mun kara babu da wuta ne amma dai ana diganiwa ko yan uwa to Allah ya kara fahimtar da mu ulul birri wattaqwa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa khairin wa khairin na'ilin na'am wa khairin na'ilin haka ne ko samad bi qabulil haqqi min khairi qa'ilin aqarr bi ayatin lahu wa dalailu hay Allahu akbar nan ba ana siffanta maka waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shatabi ya siffanta makaranta alqurani ko ulul birri wal insani was sabri wat tuqa kulakum bihaja alquranu to nan gashi mai na siffanta maka manzo halaye da dabi'una sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai can a baya ce mana badrus salihati yana ne badrus salihati wa shamsu ha yana nufin dabi'un su ne da halayen su to kuma sai yace an kije shi ne dabi'un da halaye kace ko an kije shi ne akan albirru nagarta ko shine asalin su to kamar mai magana yace ne to kadan gutsarinto mana wadansu abubuwa mana daga cikin halaye sufufi na wadannan sahabbai shine sai yace ulul birri wadannan sune ma'abuta nagarta wattaqwa da tsoron Allah wa ahlul fadail kuma sune ma'abuta falalola isabatu ishfaqin sune tawagar abin nan isabatu ishfaqin sune tawagar rahma wa khairin da alheri na'ilin wanda ake sama ismu fa'il ne amma yana nufin ismu maf'ul da alheri wanda ake sama samad bi qabulil haqqi min khayr qa'ilin Allahu akbar samad wadannan sabai sun daukaka bi qabulil haqqi ta hanyar karban gaskiya min khayr qa'ilin ta kafiyayyen masu magana annabi kenan sallallahu alaihi wasallam aqarrat lahu aqarrat li ayatin lahu wa dalailu aqarrat li ayatin ayoyi sun shaida masa lahu sun shaida ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dashi wa dalailu da dalilai da hujjoji duka sun shaida akan matsayi da Allah ya bashi bi hasbuhu talqun wa tariqum muwatta Allah ka samu dace to biha lamirin ha yana koma ne zuwa ga wadannan dabi'u da halaye afwan yana koma ne zuwa ga na'am ayoyin nan da dalilan nan wadanda suke bayyana da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam to asubuhu bihasubuhu talqun suna da wata irin safiya ma'ana haske talqun wannan harken hasken sakake open wanda kowa na ganin shi ba wanda aka sha makance shi ba wattariqu muttau sannan kuma ga hanya ne abin takawa a wuce ma'ana hujjojin nan da ayoyin nan duk sun bayyana da daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan kowa na gani baro baro kai saboda ma hasken su da makamancin wannan zama ka iya bin hanya ka zaka ka wuce ba wani hatsari da zaka yi ko kuma ka ce wani abu ya ka tanga ya kare ka ko makamancin wannan to anan da yace ulul birri albirru ba shine husnul khulqin ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana husnul khulqin ko kaga suna ne jami gaskiya albirru ne riqon amana albirru ne kaza kaza duk wata dabi'a da hali da kake tunani nagartacce ko to ya amsa ma albirru kaga ismun jami'un ne ismun jami'un kun gane wattaqwa aito taqwan dai daga cikin albirru ne falalan ma dai daga cikin albirru ne kun gane ko nan shine ake ce mishi zikrul khas ba'dal am domin ai albirru ya shafi tsoron Allah ya shafi rikon amana ya shafi fadin gaskiya ya shafi kaza ya shafi kaza 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 duka dabi'un masu kyau to takawa yana ciki ne ko to sai kuma aka saki kebance takawa da an batuwa gaba kaga wannan akwai mene saboda muhimmancin sa wannan shine min zikir mene khas badal mene am da Allah idan ka ji ka gaishe da mutum gida har da mai gidan ma tanazzalul malaikatu warruhu kaga ni ai malaikatu malaika malaikuna su ko to malaika ai jibril ya shiga ciki israfil ya shiga ciki mika'il ya shiga ciki duk wani malaika amma a gaba saboda muhimmancin malaika jibril sai aka saki ambato shi kuma Allah ka sa mu dace wal malaikatu kaga ni Allah saka da alheri dina da gidan da kici musa'il na ilimin balaga to fadail jami'in fadila shine wata sifa wacce takan samar ma mutun daraja ishfaq tausayi ko rahama na'il ismu fa'il ne na nala ya sama samat mun ga irin kalma baya ko daga sama yasmu sumuwan daukaka daukaka aqarrat shine shaidawa justification dalail jami'in dalil ko talqu shine sakake walau an talqa akhaka biwajhin sakakiyar fuska muwatta shine abinda zaka taka ka wuce wanda ke babu wani wahala tare da shi mai sauki Allah ka samu dace uhibbun nabiyyal hashimiyya muhammadan ajallal wara zatan wa aslan wa mahtadan وأطيبهم نفسا وأطولهم يدا كما وأطيبهم نفسا وأطولهم يدا أطاب له الرحمن يشأ ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ هكني كوا أحب النبي الهاشمي كي إنا سن النبي ننهب هاشمي إنا سن شي سيأطف بيان واي شي شيني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ajallal waradatun wanda ke shine mafi girman talikai wajen zati annabi sallallahu alaihi wasallam zatin sa yafi namu to mu ma da muke wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai wani yawwa wa aslin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa asali wa mahtadan da kuma aslan asali shine mahtad kaman kalmomi guda biyu ne wadanda suke kusan nuna ma'ana iri da ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da asali zarkakakke mai lissafa sai da lissafa kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam guda 50 dukan su babu shege a ciki to yan uwa annin ne nake ja hankalin mu na fada haka a wasu gurare da muka yi tafsiri da makamancin wannan haka karatu ma da muka yi nakan ja hankalin yan uwa dan Allah ta yaya za a yi gashi kana ganin ƴaƴan wasu suna samun daraja suna samun daukaka ta hanyar ilimi ta hanyar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar haddin qur'ani da ake da shi amma kai ka tsaya ka yarda sai neman duniya sai neman abin da yake zai gushi abin da zai gushi yanzu dan Allah ba za ka so a ce in an tashi lissafa zuriyan ku a ce akwai mahaddaci wani na gari akwai mahaddaci wani akwai mahaddaci wani akwai mahaddaci wani ba za ka so ba kallon da ka so ba za ka so ka bar bayin Allah ba waɗanda koda baka a duniyan suna nan suna maka adda ba to ashe kenan neman mata ta gari ya zama wajibi a kanka wallahi malam sirri ne wanda ba kowa ke gane wannan ba mu dai ko yanzu eh koi kai a yarinmu na ruwan karas ne wallahi da kirji wai kaji fa da dama za ka mutane sun zo da Allah aka rama kallon ina son da Allah a taimake mu da Allah a samu ina son zan yi aure ne da Allah muna son da Allah a duba mana wata yar budurwa cikin ɗaliban ku a karma kallon da Allah in dai lafiyayya wacce take da ga ɗabi'u ga halaye na gari ga wannan duk sai ya gama zai yindin to wadannan sai shi mun kuma da karma kallon da Allah sai ya darasu ne kai da Allah mai kirji da Allah wallahi da lai galibi ikon Allah to ai duk wannan ba shi bane a'a mabuciya addinin ga sirri wanda bai san wannan ba yana da kyau duk wacce zaka aura ka kalli gidansu na farko kenan ko kuma ka kalli ma iyayenta idan ta nagarci uwa ta gari musamman bangaren uwa in dai ta nagarci uwa na gari ta gari to insha Allah ta'ala zaka more mata insha Allah ta'ala nan manan
wallahi na more ki ta gaskiya
ma Allah ya saka dani yayi Allah ba Allah da to ga ga shahidi iyadi Allah ya bada lada Allah ya saka dalili ka gani alhamdulillah mubarak mubarak Allah ya sa musu albarka wallahi malam duk inda ka nagarci amma matar ka ta nagarci mahaifiya to in Allah da ita ma sai ka nagarci ta insha Allah ta'ala to malam sai ta a wani sirri ne maku wani karatu ne na tabbatar maku ko islamiya ba za ka rubuta wannan ba amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in dai ka bi a hankali wallahi malam sai ka samu sai ka yi murna ka gode ma Allah Allah ka samu dace Allah ka samu nayi asa a duniya da lahira wallahi gaskiya watan ilimi kala-kala ne akwai ilimin karatu da rubutu akwai kuma ilimi na yau da gobe wanda ba za ka taba samun shi ta hanyar karatu da rubutu ba kai tsaye ko kuma kafin ka zo shi rayuwar ta riga ta tafi ko kuma baka da maraji amma kaga idan Allah ya taimake ka nagarci wannan abu shikenan wallahi malam sai kai tafi wani guri abinka ko Allah ya jarabce ka da tafiya wani guri ko bacewa amma wallahi tallahi ana nan ana tarbiyantar maka yara a gida cikin ikon Allah subhanahu wataala har ka je ka dawo to Allah ka samu nayi asa'a uhibbun nabiyyal hashimiyya muhammadan ajallal wara zatan kaga zatan wa aslan wa mahtidan kalmomi ne kusan dukkan suna da ma'anona iri daya ma bambancin kadan kadan ne kawai musami alfuruqul lugawiyya na abu hilal al-askari alfuruqul lugawiyya na abu hilal al-askari duk ya kakkawo irin waɗannan kalmomin ya biya bambance maka su wata yi bakum nafsan kuma shi ne wanda ya fi su daɗin rai wata wani kuma yadon kuma shi ne wanda ya fi su hannu ma'ana kyauta shi ne fi su kyauta a tabar da hurrahmanu na shan Allah ya kyautata masa tasowa tun lokacin da aka haife shi har ya girma Allah ya kyautata shi Allah ya nagarta shi Allah ya daɗaɗa masa yanayi haka ya taso cikin yanayi mai kyau da aminci da kulawa wa maulidin da kuma lokacin haihuwa ma fama zala mimman khalafa alhaq ya bar'u fama zala manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu bai gushe ba ya bar'u yana kubuta yana barranta mimman khalafa alhaq ga duk wanda ya saba ma gaskiya duk wanda ya ce bai san gaskiya ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta gabarin shi ba ruwan shi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ga wadan sun da dukkan kalmomi nan alhashimi dama ba mahabba ba hashimi ko alwarata likai hadittu ga baki da zatan aslan da mahdidan duka duka kamar inda ni bayani kalmomi ne waɗanda suke nuna asali mai sharhi nan magashi ya ce atafu tafsir idhil aslu wal mahdid wal urumma wal jurthuma wal mansib wal unsur wal dhidhi wal munjar dukan su dai suna nuna asali ne suna nuna tushen wani abu atyab nafsan tamyiz ne yawo mafi dadin rai zuciya wa ta lukum yadan atwalul yadi kinaya ne akan open handed person, mutum mai kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune tare da matayensa suna tattaunawa. Shike dan kawai sai suka tambaye suka ce to manzo ya manzon Allah wace ce cikin mu za ta fara binka idan ka rasu ikon Allah sai bude baki ce musu atwalu kunna yadan wace tafi ku zuwan hannu shike dan mata manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka hadu sai su ta miƙe hannun su haka kowa na gudawa ana gudawa ga wace ce tafi kuwa ta tafi zuwan hannu duk ba su gane me yake nufi ba bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi Zainab bintu ita ce Allah ya ba ta daukar ranta kuma ikon Allah ita kuma gajeriya ce ba ma aka kawo ta cikin misali misalin dogaye ba masu tsau ba kuma kamancin wannan sai kai Allahu akbar domin bayan rasuwan sa sai nan ne lokacin ne aka gane yawan kyautanta aka gane yawan sadakan da take yi da kyautata ma talakawa sai gashi malam suna ta kuka suna ta alhinin rabuwa da ita to yawaitun su da sauran su sun gane cewa to ashe yana nufin wanda ta bi su kyauta ne sana yana nufin wanda ta bi su kyauta ne Allah ya kara musu daraja ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sasa insa al-khalqi durran wa jinna a'id nadaran fi al-khalqi ta'lam bi anna ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha haka ne ba kai Allah ka samu dace to sai ka ce faddalallahu fannahu Allah ya fifita shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli fannin ai akan dukan shari'a shikenan karatun kenan faddalallahu fannahu ala kulli fannin ina iya tuna wani da muka karantarwa da shi malam sai ka ji ya tashi ko ala kulli fannin fallalallahu fannahu fallalallahu fannahu a sai ne shi karanta 20 ne nan malam abin hafar wuta ta ke yana shafa ha gani za a zauna a tattalawar ta malam dare da rana safe da yamma wasu ma ba masa karanta Qur'ani ka gani to a gaskiya karatun wannan littafi bai kara maka komai sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi yayi haji yayi kaza yayi yayace ayi shine kawai zai kara maka soyayya da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine zai da sa ka dace da lakarkanar kufi rasulullahi usatun hasana Allah ka samu dace Allah kamar jagora shi yasa gaskiya ƴan uwa mu ba ƴan uwa tarbiyya akan aiki da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan kuma sun shi wannan shine cikakken guidance da counseling da zaka bayar amma in ka ce kawai ka daura mutane kan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me sauki ne kaga an kawo wani nassi na larabci ko kuma wani larabcin wani sai ga an bibita shi akan Qur'ani da hadisi to kuma kaga wannan abu ya lalace to Allah ka samu dace ala kulli fannin faddalallahu fannahu ala faddalallahu fannahu Allah ya fifita shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam ala kulli fannin akan kowace shari'a bi an farada ad-din al-qawima wa sannahu saboda ya faranta masa bin wannan addini tabbatacce madaidaici wanda ke babu karkatuwa tare da shi watan fallan addinin Allah ya faranta mana kaman sallah da azumi da zakka da sauransu wa sannahu kuma sannan ya sannanta mana bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mana ya umurce mu da bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam faqad sasa insal khalqi tudran wajinna hakika faqad sasa hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci insal khalqi mutanen halittu turran ay jami'an wajinna da kuma aljannu gabaki da a id nazaran ka sake maida komanka tunaninka fil khalqi ka sake maida ganinka zuwa ga halittu gabaki da ta'lam wallahi in ka maida komanka zuwa ga halittu gabaki ta'lam zaka san cewa bi annahu lam yunsha ba a taba kagan wata halitta ba ka ahmadu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala huwa yunshau ba ma za a iya kagan wata halitta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya zabe shi ya bashi tuntuni tun filasar to waye zai dare shi yanzu ko mun shan taki mun shan taki a ba na ba taki tsaro taki ne din ta girma ta banka san ta samu da yawanya mai kyau da ya ba a tai ko mun shan taki mun shan taki sai ma dai ya kara mishi halaka kawai Allah ya riga ya ya zaba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za a taba wani halitta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musami ash-shama'ilul muhammadiyya musami littafin al-qadi ayyad wannan ash-shifa ash-shifa zaka gane gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan malamin Musa na karanta ta sai mu kokari mu sami karatun nan lalle lalle kuwa Allah ka samu dace to akwai da kalmomi faddala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq nan fan yana nufin shari'a ne na'am sasa dama mun gan shi ta su ko turran bi ma'ana jami'an ina ji mun karanta menene wannan littafin na motar difat din nan tazkiratul huffaz turran jami'an akta jama'a ko kullu duka lafusa ne masu nuna abu da abu gabaki din sa na'am to aid aidi me fi limadin sa na'am ai raja gerin mana ada raja ko zara na'am aada yuidu aid ba in bin kada san kace mutun ya mamita ba za ka ce me aid ko kamar mamita to saboda haka lafazin ada aada aid da ka aada ne ada ya dawo ada zara to aid kamar mamita mun bincike nan ko kamar ka sake kallo ka sake maimaita kallanka ko tunaninka ka kalli abu to ka maimaita shi yanzu kai tunani kan abu ka sake maimaitawa yanzu zaka san cewa babu wata halitta da take darajar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a ji ba halicci irin sa ba to idan muka dubi me yasa ce ta alam sai ya daure tai ba mu gane jawabi ne na talab ko yago da kyau irhamu man fil ardi yarhamkum man bis samai thumma ruji'il basara karratayni yanqalib fadharuha ta'kul fi ardillah so saboda haka idan mudari'i yazo a gaban amri afwan idan fi'ili mudari'i yazo a gaban amri kenan ko har matakan mudari'in nan ya zanto jawabi ne na umurnin to shikenan sai a daure shi shi yasa wannan fi'ilin yazo da dauri ko kamar yadda dai muka karanta a baya jaza'u muti'ihi haririn wajen natun fada kaula kuffarin asabatu jannatun fama huwa illa min jahannama jannatun agatha bihi alwara agatha bihi allahul wara fahwa man ma fahwa muznatun turawu sada'a auzullatun tatafayyu Allahu akbar jaza'u muti'ihi haririn kama an ce to menene sakamakon wannan da suka bi shi sai ya ce jaza'u muti'ihi sakamakon waɗanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya haririn shine tafafi na alharini wajen wajannatin da kuma aljanna fada kaula kuffarin saboda haka kabar maganan kafirai asabatu jannatun haka ne ko asabatu jannatun wanda hauka ya same shi wato ma'ana duk wanda yake ya saba ma wannan ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne saboda haka kabar maganan wanda ne kafiri fama huwa illa min jahannama jannatun fama huwa shi wannan manzo ba komai bane ba ka sani illa huwa face shi illa fama huwa illa jannatun face shi wata garkuwa ce min jahannama daga jahannama a da yazo ba ya nuna maka ayyukan da zaka aikata ka shiga cikin aljanna ba ai kaga ya zama maka menene ya zama maka kaman kariya daga wutan jahannama duk lokacin da sahabbai za su yi tafiya sai zo su ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya dada musu shugaba uban ya sa musu wata tauga sai suka tafi suna cikin tafiya sai ya akai ya akai kawai sai suka aikata abinda suka fusata shugaban nasu shugaban nasu yayyayyayi amma malan suka yi komowa sai ya ce to duka su hada wuta bayan an hada kidare ya ce to ku kunna wuta bayan sun kunna sai ya ce ku shiga ciki wannan sa sun yi yunkuri tunda suna ganin shugaba ne za su ga sai wani suka ce kai 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 ku tsaya menene yasa muka zo muka imani da manzon Allah ba duk mutsi da kautun jahannama ba to ya za ya bi shiga cikin wannan hutan to kaga shugaba kenan ma fada annabi ya nada to ina kuma shi ina kuma ga shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ne daga dukkan azaba hadaka ma'ana Allah ya sanya shi zama kariya Allah ya samu dace agasa bihil wara agasalu agasallahu bihil wara Allah ya agaji talikai da shi fa huwa musnadun dan haka shi Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake shi girgije ne musnadun shine girgije shi girgije ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da mutane suke cikin bata lokacin da suke cikin duhun jahilci da kafirci sun kware gashin giya gasani ga kashe yaya mata aje a rufe su a cikin rami sannan kuma ga barna kala kala gashin giya har style ake yi na shin giya sai Allah ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam cikin su kaga ai Allah ya gaje su ko wallazi ba'atha fil ummiina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma turawu sadaa na'am turawu sadaa gaskiya ne haka haka ne sadaa to turawu yace fa ko muzunatun ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam girgije ne turawu wa alaka bi girgije ne turawu sadaa wacce take sadaa afwan turawu sadaa wacce take shayar da wani take shayar da mai kishirwa ai al-atish wani ta wacce take shayar da mai kishirwa take shayarwa ga mai kishirwa audhullatun ko kuma wata inuwa ce kaman wata inuwa ce ta tafayyau wanda ake shanta a yanzu idan ka cika shiga cikin inuwa dan ka nemi danci da dausayi da hutu a cikin inuwan sai mu ce ka sha inuwa ko wannan shine collocation a cikin turanci collocation kalmomi waɗanda daga kan biyu zuwa uku ko makamancin haka wanda kullum suna tabbani tare da juna kun gani a gurguje yanzu din inda aka ce break sai an ce mene bata ko din inda aka ce man sai an ce woman afwan to collocation bari mu ci gaba lam yathbut lahu qadamun shi ma na collocation lam yathbut lahu qadamun ba shi da wata daraja ko kuma bai da wata hujja to turawu sada kaman girgije ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake shayar da as-sada mai kishirwa audhullatun ko kuma wata inuwa ce ta tafayyau wacce ake inuwantuwa da ita to ga dai dukkan kalmomi daban-daban ga sunan kaga janna da fataha ko fatahan jimun lambu kenan ko junna garkuwa jinna kuma mene hauka ko mene kuma aljani min aljannati wan nas musallaf ko adalla da shine bari jinna ga karmancin na hauka din ame kullu bihi jinna fama huwa illa min jahannama jannatun kaga jannatun garkuwa kaga kalmomin anan ko jinna ga junna mun ga janna ga kuma janna nan madalla aga salwara yayi bada agaji gausi ya bada agaji ga talikai gabaki da fa huwa musnatun ai nan tashbihi ne shi kaman garkuwa wannan girgije ne kawai ko kuma isti'ara turawi as-sada as-sada shine mai kishirwa ga littafin nan nasar ku murwu sadi ko kuma as-sada kishi idan ka dauki shi a matsayin masdar ne da eh qatarun nadawa ballus sada yau shukran da karawa yurawa yurawi ya shayar yurawi na shayarwa tutafayyau mujassuratul hajji yawwa aw lam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in ayyam madalla yatafayyu dhilaluhu an al yamin wash-shama'il sujud lillahi ko yawwa inin tuwa kenan daga fai'u inwa alam tara anna Allah awahu id awa bigari hira'il lil ma'al alladhina wa falamma udila al-qurba min wahshatin nawa afaqna bihi min gamratil gayyi wal hawa falad tibu ma'dumun walan najhu murja'u Allah ka jika mala isa kana guso yana dai daga cikin malaman mu da muke amfanantuwa da su alam tara anna Allah awahu baka ga shin Allah ya tattaro shi ba iz awa lokacin da ya nemi tattane ya nemi a tattaro shi ma'ana Allah ya agaje shi a lokacin da ya nemi mafaka ina ne Allah ya bashi mafakan bigari hira a cin kogon hira a tafiyan hijira ko lil ma'alil ladina wa lil ma'ali ga wannan masaukin ko makoman da alladina wa ai qasadahu wanda ya nufanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga garin makka yana neman mafaka sai Allah subhanahu wataala sai ya shiryatar da shi zuwa kogon hira ya je ya buya a can ya fake a can kafare bayan sun neme shi gida suka neme shi ba su gan shi ba sai suka biyo sawu har suka zo kogon hira ikon Allah ga dai sawu amma kuma da suka duba sai suka ga girgizo gashi yayi gida a sama tabbas dai babu yanda za a shiga cikin gidan nan a shiga cikin kogon nan sai an yane wannan an yade wannan yanan girgiza suka duba suka lalliga ba su gan shi ba Abubakar yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce sun liko cikin mu ada ku sun ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace me kake gani da mutane biyin da Allah shine na ukun su yake kula da su yake ba su kariya ma'ana koda sun lekon Allah ba tun daina tare da su ba zai mene ba ta yi almutanen annabi Musa su ma kaka yayi yayin da suka fita cikin dare suka nufi teku Fir'auna ya jiwo ya tinkaro shi ma da nashi rindinan ya zo ya ritsa su gaban su ga teku shirgege mana bayan su kuma ga mene ga Fir'auna da rindinan sa falan mata ra'al jama'ali qala asabu Musa inna lamudrikuna sai annabi Musa ce musu mene kalla inna ma iya rabbi Allah sai kuma ya ce wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahra fanfadaka fagana kullu firqin qawlul azim Allah kenan Allah na bada agaji ga annabawansa ga duk wanda ya nemi agaji Allah ka samu dace ga annabi Lut shi mako ka gani cikin dare aka ce fita ya tafi da mutanen sa kada ya dai waygo wata bi adbarahum kuma ka bi bayan su ka sasu a gaba suna gabanka kai kana bayan su haka zaka tafi da su kaman ya kada su fita waje ko waiwaye aka ce kar su wala yaltafid minkum ahadun wamdu hal fitu minkum tabin da aka ce ku tafi kaga shi ma Allah ya bashi mafaka to Allah ka ba mu mafaka Allah ka amintar da mu da waɗannan muqtatifun ikhtitaf shine kidnapping ikhtitaf ko da zaka yadda Allahumma harriril muqtatifin wadammiril muqtatifin washattit shamlahum wafarrij sam'ahum waj'alhum wa amwalahum ganimatan lil islam wal muslimin Allah ka samu dace to ba ha gani lokacin da Allah ya ba manzansa agaji ya bashi mafaka lokacin da ya nemi kogon hira a matsayin mafaka gurin nan da ya ninyata lokacin da ya fita daga garin makka falamma udilal qurba min wahshatin nawa agani ko a udila ne ko udila da zalim falamma udilal qurba yayin da aka musanya masa kusanci nin wahshatin nawa daga nisan nan na daga kadaicin nan na nisa wato ma'ana annawa shine nisa distance kun gane ko wahsha shine kadaici loneliness mutun zai wayi gari ba kowa sai shi kadai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahara yana tafiya ba kowa tare da shi daga shi sai na baka kaman ba kowannen sai na cikin kadaici ne sai Allah ya kusance shi ma'ana ya lamunci bashi kariya, ya lamunci bashi mafaka, ya lamunci bashi agaji. Kaga Allah ya musanya mishi wannan kaicin da yake ciki da mene da kusanci zuwa gare shi. Shine falan ma'udhil qurba, ba yayin da aka ko kuma bayan an musanya masa uzila bimana buddila, bayan an musanya masa kusanci min wahshatin nawa, daga kadaicin nan na nisa. Afakna bihi min gamartil ghayy wal hawa, afakana sai muka farkar bihi da shi. Falamma afaka, ko sai muka farkar bihi da shi, wato Allah afakana, to sai Allah ya farkar min gamartil ghayy, wato ya farfado ya farkar da mutane min gamartil ghayy, daga mayan nan na algayi halaka fasayyal kauna gayya, ko wal hawa da sarrai, wato ma'ana Allah ya mishi arziki ya koma garin Madina. Bayan ya koma garin Madina ya shiga mene, lokacin da mutane suke cikin halaka da dimautuwa na kafirci, shikenan ko sai gashi dalilin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sun farfado, sun daina aikin da suke mummuna, sai gashi kuma sun wayi gari salihai. Fala tibba ma'dumun, saboda haka babu wani magani da aka rasa. Wadan nujuhu marja'u, ma ma'ana annujuhu shine malami kaman na a cike ce annuju annafu addini, fa'ida ta addini, mun gane ko? To saboda haka sai yanzu kenan nani, to afakna bihi min gamratil ghayyi wal hawa, sai muka farkar da mutane daga gamratil ghayyi, mayan nan ko dimautuwan nan na halaka, wal hawa da sarrai. Falat tibbu ma'dumun, saboda haka da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani magani da aka rasa. Walan nujuhu, babu kuma wani amfani. Murja'u, abin jinkirtarwa. Wa akharuna murja'una li amrillahi, ai wata qira'a murja'una li amrillahi, ai mu'akharuna turji man tasha'u minhunna wa tu'i, ai turji'u man tasha'u minhunna wa tu'i. Manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi lasisi. In yau yana dakin Aisha ce, to idan ya ga dama ya biya bukata tare da Zainab sai ya kira ta mishi, in ya ga dama ya je wajen Sauda ne sai ya je wajen shi, sai ya je wajen ta mishi. Yawwa, shi ya samu dama ya kira wanda yake so, sannan kuma ya jinkirta da wanda yake so, ya samu wannan dama, ya samu lasisi. Allah jikan malam ba'ari yake cewa ya samu lasihi. To amma ni amma kai fa dole sai mun yi adalci. Arji'uhu wa akhahu, arji'uhu wa akhahu, ga kalman nan da kyau. Allah ba da ladda. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi wannan daraja. To ga dukkan kalmomi ne kamar haka. Alam tara anna Allah awahu idh awa, awa shine ka tattaro mutum ka bashi taimako da agaji da mafaka. Suratu Yusuf, falamma dakhalu alayhi awa ilayhi akhahu, akwai kuma wani awa ilaihi abawaihi, afwan zakum Allah khaira, wa awahum wa yadahum bi nasri, fa awahum ne wa yadahum bi nasri, ma awahu jahannama, ko ma awahum jahannama, ga sunan nam wadhkuru id kuntum qalilan mustad'afuna fil ardi wa ayyadakum bi nasrihi. Allah saka dalihi id aw bi gari hira'in lil ma'al alladhi nawa, ma'al makoma kenan ko matattara ko mafaka, idan ka ala ya ulu, ala ya ulu ya ne mafaka ko gurin buya adila yaudi, nawa ai bi mana kasada, ko uzila ai ubdila wa uwida, aka musanya masa wahsha shine kadaici kadaici annawa nisa distance, afakana farkawa gamra fadaru menene fi gamnati miya muhun, ko algayyu halaka kenan hawasar rai, ko to annujuhu kuma fa'ida ta addini. Na'am, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.